This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sakin cewa da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na dare yau Juma'a 9 ga watan Fabrairun 2024. Bayan labaran duniya za a saurari fashin bakin masana tattalin arziki kan yanayin tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayan masarufi da ake fama da shi a Najeriya. Sannan za a ji cewa dalibai 'yan kasar Nijar masu karatu a kasashen yammacin Afirka suna fargaba akan makomar karatunsu sakamakon ficewar kasar daga kungiyar ECOWAS. Muna kuma da rahoto a game da halin zaman ɗarɗar da ake ciki a gabar ta tsakiya. A yau Juma'a muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina Kaina ya shirya kuma zai gabatar akan hasashen da ake wa Najeriya na zama ƙasa mafi wato masa mafi girma ƙarfin tattalin ƙarfin soji a nahiyar Afirka. Amma fa duk wannan sai bayan mun ji halin da duniyar tamu ta wuni.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Sakamakon zaben da aka gudanar a jiya Alhamis a Pakistan ya nuna 'yan takarar da ke da alaka da jam'iyyar adawa ta PTI ne ke samun rinjayen kujerun majalisar dokokin kasar a daidai lokacin da ake zargin gwamnati da sojoji ke marawa baya na kokarin yin magudin zabe. A daren yau Juma'a ne dai hukumar zaben kasar Pakistan ta fitar da sakamakon zaben kujeru 217 daga cikin kujeru 266 na majalisar dokokin kasar waɗanda aka kada ƙuri'arsu. Sakamako ya nuna cewa gungun 'yan takara masu zaman kansu da ke samun goyon bayan jam'iyyar Pakistan Tehreek-e-Insaf ta tsohon Prime Minister Imran Khan da ke daure sun samu kujeru 88 fiye da kowace jam'iyya da kuwa da yunkurin da gwamnati ta yi gabanin zaben. 'Yan takarar jam'iyyar Muslim League ta Pakistan Nawaz wato PMLN karkashin jagorancin tsohon Prime Minister Nawaz Sharif sun samu kujeru 61. Ana kallon Sharif a matsayin wanda sojoji ke marawa baya. Fitar da sakamakon zaben ya ci tura bayan wani dogon jinkiri da ba a saba gani irinsa ba, da kuma ake zargin ana amfani da sakamakon ne domin nuna goyon baya ga bangarorin da sojoji ke marawa baya. A yau Juma'a dubban manoma 'yan kasar Poland ne suka gudanar da zanga-zangar shinge wurare 250 tare da toshe hanyoyin shiga kasar Ukraine domin nuna adawa da matakan sauyin yanayi na tarayyar Turai da kuma kwararar kayayyakin noma zuwa cikin kasar. Kafofin yada labarai na Poland da bidiyoyin da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna dogayen layukan manyan motocin noma a mashigar kan iyaka da Ukraine da kuma kan manyan titunan biranen kasar. Tashar yada labarai ta Polsat ta kasar ta rawaito cewa 'yan sanda a Warsaw sun ba da gargadin zirga-zirga ga yawancin al'ummar kasar musamman ma akan iyaka da Ukraine. A Poznan mai tazarar kilomita 300 yamma da Warsaw, manoma sun jera manyan motocin noma kusan 1,000 a gaban ofishin gwamnatin yankin. Kungiyar manoma ta Poland ta ce ta ɗauki wannan mataki ne na yau Juma'a da nufin fara yajin aikin gama gari na tsawon wata guda. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya yi kakkausar sukar da bai taɓa yin irinta ba akan matakan yakin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ke ɗauka akan yankunan Falasɗinawa, wanda a cewar jami'an kiwon lafiya a Gaza ya kashe Falasɗinawa sama da 27,000. Biden ya amsa tambayar da wani ɗan jarida ya yi masa a fadar White House game da halin da ake ciki a Gaza, yana mai cewa yana matuƙar matsa lamba na ganin an ƙara yawan taimakon jin ƙai da ke shiga cikin yankin. Biden ya ce yana aiki tukuru don ganin an tsagaita bude wuta na wucin gadi da kuma ganin an saki mutanen da Hamas ta garkuwa da su da kuma kubutar da Falastinawa da ke tsare a gidajen yarin Isra'ila. A ranar Laraba da ta gabata, Netanyahu ya yi watsi da tayin warware matsalar. Yana mai kiran sharuɗan da Hamas ta gabatar a matsayin kamar wani mafarki ne. A yau Juma'a, Ukraine ta faɗa cewa sojojinta sun kakkabo jiragen Rasha marasa matuƙa guda 10 cikin dare a yankin gabashin Kharkiv. A halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ita ma ta harbo jiragen Ukraine marasa matuƙa guda 19 a yankuna huɗu na ƙasar. A jiya Alhamis, bayan kwashe kwanaki ana cece-kuce a ƙasar Ukraine, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kori General Valery Zelensky, babban kwamandan sojojin ƙasar wanda ke jagoranta yakin da Rasha take yi da Ukraine na tsawon shekaru biyu, inda ya maye gurbin sada kanar General Alexandria Zelensky. Kotun kolin Amurka ta nuna alamu na shakku kan yunkurin dakatar da tsohon shugaban kasar Donald Trump daga shiga zaben shugaban kasa na shekarar 2024. Alkalan kotun masu bambancin aƙidu a sassa daban-daban sun bayyana shakku game da ingancin tanadin dokar da kuma nuna damuwarsu a game da illolin da ke tattare da cire Trump daga zaben. Babbar kotun Amurka tana nazari ne akan hukuncin da kotun kolin jihar Colorado ta yanke, wanda ya nuna cewa a ƙarƙashin doka ta 14 ga kundin tsarin mulkin Amurka da aka yi wa kwaskwari ma, Trump bai dace ya rike mukamin shugaban ƙasa ba, saboda rawar da ya taka wajen ingiza gungun magoya bayansa suka kai hari kan ginin majalisar dokokin ƙasa a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. Wanda a dalilin haka ne kotun ta bayar da umarnin a cire shi daga ƙuri'un zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican a jihar.
A gaida Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu za mu mai da hankali a kan rahotanninmu. Kuma Najeriya muka nufa, inda tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayan masarufi wanda ba a taɓa fuskantar irinsa ba tsawon tarihin ƙasar ya addabi 'yan Najeriya. Ga dai rahoton da wakiliyar muryar Amurka Ruqayyah Bashir ta haɗa mana.
Musabbabin wannan tsadar rayuwa suna da yawa. Na farko, akwai matsalolin ba mu gina tubalin tattalin arzikinmu ba. Mun bar tattalin arzikinmu ya lalace, ba ma iya sarrafa kayan masarufi, ba ma noma cikakken abinci, shinkafa, masara, dawa, alkama da sauransu da ke iya rike ƙasar Najeriya sai mun je mun siyo wasu daga waje. To wannan fita wajen shi yake sa duk lokacin da farashi ya ƙaru ko wata ɗan tangarɗa ta ɗan faru a harkar siya da sayarwa daga waje, shikenan sai ya shigo cikin gida Najeriya ya wargaza mana al'amuran mu gabaɗaya. Na biyu, masana'antun mu babu ƙarfi, ba ma wato production, ba ma sarrafa kayayyaki a cikin gida Najeriya, saboda haka darajar naira bai kamata a ce gwamnati ta barta ta samarwa kanta ƙarfi ba. Sannan tsadar man fetur da makamashi a Najeriya kai tsaye yayi tasiri sosai akan tsadar rayuwar da ke Najeriya. Banda wannan, akwai matsalar gudun hijira da yaƙe-yaƙe da ya lalata harkar noma, ya lalata samar da abinci, ya lalata shigar da kayayyakin gona noma, ya hana yin girbi. Wannan abu ya ɓata tattalin arzikin ƙasa.
To kana ganin buɗe rumbun abinci da shugaba Tinubu yayi zai sauƙaƙa lamarin?
Buɗe rumbun abinci ya kamata ya sauƙaƙe yanayin lamarin tsadar abinci, matuƙar in akwai shi a wadace. Amma tambaya a nan shi ne, cibiyoyin Strategic Food Reserve Agency na Najeriya ɗin sun sayi kayan abincin da yawa sun ajiye, wanda in aka samu naƙasu na wata 5 shekara guda za a iya rabawa talakawan ƙasa ya ciyar da ƙasa?
Matakin da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka na tilasta 'yan kasuwa da suka boye kayan abinci su fito da shi su sayar zai iya kawo saukin lamura ko kuma ya sa abinci yayi sauki?
Ta gwamnatin da kanta ta tallafa ta rage farashin ta sayi wani bangaren abincin ta rage kuɗin da kanta ta sayar wa talakawa. Amma yau idan aka ce da ƙarfi za a sa 'yan kasuwa su yi, to abinda zai zamanto kawai shine za a koma raketeerin ko maketeerin abincin ma ta inda ba za a gani ba ma an gani in an sayar da iya wanda yake hannu shikenan abincin ya kare ba za a samu ba kuma nan gaba ma a maimakon farashi ya sayi tiya ko naira 2000 sai an koma ana sayan tiya naira 5000 ba a same ta ba shinkafar.
To a ƙarshe wace hanya ce mafita?
Mafita ta farko dukan mu zamanto mutane masu hankali, masu tsoron Allah, masu kishin kasa, masu tausayin juna, masu sanin ya kamata, masu sanin haƙƙi da mutuncin ɗan adam. To tsadar da muke kawowa da kanmu da mun rage wannan domin mu da kanmu muna ma kanmu rauni. Ta wajen mu sai abincin mu boye, ta wajen mu sai dala mu boye, ta wajen mu in mun samu mun azurta in kowa ya ga dama ya mutu, to wannan ɗabi'ar inda mun daina ta wallahi da mun samu sauƙin rayuwa.
Yanzu dai hankulan 'yan ƙasar ya karkata ne ga gwamnatin tarayya domin ganin yadda sabbin matakan da ta ɗauka zai kawo sauƙin lamura. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gare da Ruqayyah. Daga Najeriya kuma za mu leƙa makwabciyar ta Nijar, inda ɗalibai 'yan asalin jamhuriyar Nijar masu karatu a ƙasashen Afirka mambobin ƙungiyar ECOWAS suka fara bayyana fargaba a game da makomar karatunsu bayan ficewar ƙasarsu daga ƙungiyar ta raya ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS. Daga jihar Difa, wakilin muryar Amurka Harusul Rashidu ya haɗa mana wannan rahoto.
Daliban jamhuriyar Nijar da ke karatu a ƙasashen mambobin ECOWAS sun bayyana cewa a halin yanzu suna cikin tsaka mai wuya game da makomar karatunsu a cikin waɗannan ƙasashe na ECOWAS tun bayan sanarwar da jamhuriyar Nijar ta fitar tare da ƙasar Mali da Burkina Faso na ficewa daga ƙungiyar ta ECOWAS. Faisal Tahir Musa shine shugaban ƙungiyar ɗaliban Nijar da ke karatu a ƙasar Senegal. Ya ce kawo yanzu komai na tafiya salim alim tsakaninsu da 'yan ƙasar na Senegal, sai dai ɗaliban na Nijar na cikin damuwa sosai, yana mai cewa
nous sommes presque 1000 étudiants nigériens au Senegal.
Yace akalla mun kai jimillar kusan ɗalibai 1000 da ke karatu a nan cikin jami'o'in ƙasar Senegal tsawon shekaru da dama. Amma sai dai daga baya mun samu labarin shugabannin ƙasar mu Nijar da sauran haɗin gwiwar ƙasashen Burkina Faso da Mali sun fita daga cikin ƙungiyar Sediyawo, sanadiyar takunkumin da ta kakaba a waɗannan ƙasashe.
Nous pouvons dire que pour le moment nous ne le ressentons pas.
Kawai yanzu mu dai da ke karatu a nan Senegal ba mu da wata damuwa da mutanen ƙasar, sai dai akwai wani ƙalubalen da ke ci mana tuwa ƙwarya, shine mun samu tseko na rashin biyan allowance dinmu gami da kuɗin biyan makaranta sakamakon halin da ƙasar mu ke ciki na takunkumin ECOWAS. Muna kira ga hukumomin ƙasar mu ta Nijar, ya kamata a ce sun san halin da muke ciki don ganin sun biya mana bukatun mu ta hanyar aiko mana kuɗin biyan karatun mu da ma allowance dinmu.
Ya duk person ki ne zai kuɗe boss.
Ai kun san da cewa babu wani ɗalibin da zai iya tafiyar da rayuwarsa ba tare da wannan allowance din ba. A nasu bangare, Kabir Yusufu dan asalin Nijar da ke karatu a jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ya kira ga bangarorin biyu wato ECOWAS da IS na ganin sun yi nazari don nisantar tsatsauran matakan da za su iya kawo tarnaƙi wajen harkokin tafiyar da ilimi wanda daman ke fuskantar tarin matsaloli musamman a lokacin da suke yunkurin shigowa tarayyar Najeriya don yin karatu tun bayan takunkumin da ƙungiyar ECOWAS ta kakaba wa jamhuriyar Nijar biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Junin shekarar bara.
Kira da ni nake yi wa shugabanni musamman na Najeriya da suke ɗaukar abin da tsauri, ya kamata su hankalta da wannan kar su bari wai wani abu na ECOWAS ya shafi harkar karatun ɗalibai ko na Nijar ko na Najeriya tsakanin ƙasashen nan guda biyu.
Daga bisani Umar Muhammadu da ke zama shugaban ƙungiyar ɗaliban jamhuriyar Nijar da ke karatu a ƙasar Benin ya bayyana cewa tuni karatunsu ya shiga cikin wani hali na tsaka mai wuya, sanadiyar takunkumin da aka kakaba a ƙasarsu, yana mai cewa
lalle wannan matsaloli da muke fuskanta na wajejen wannan gurbatattun decision da Siriyawu ta ɗauka suna da yawa musamman ma ta fannin karatu. Cikin gaskiya a wajen ɓangaren zama da zamantakewa babu wani matsala a ƙasar Benin. Kiran muna kira ga wannan shugabanni su duba su gani yanda ya kamata. Ta daga wannan Siriyawu kin yana da matsaloli ta bangaren karatu banda wannan ma yanzu musamman na kai da kawowa na zuwa a ƙasar Nijar ko mu ka tai ka dawo a ƙasar Benin ya zama wani matsala ga harkan passport ga wajen harkan boda da aka rufe.
To sai ɗaliban na jamhuriyar Nijar da ke karatu a mambobin ƙasashen na ECOWAS sun bayyana cewa hanyar tattaunawa ce kawai za ta iya gano bakin zaren hurgurai matsalar game da sabanin da ke faruwa tsakanin kungiyar ta ECOWAS da IS. Harusu da Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haru Rashidu daga Nijar kuma za mu leƙa gabar ta tsakiya, inda aka ci gaba da zaman ɗarɗar a gaba a wannan yankin. A jiya Alhamis, wani ɗaya bayan da wani harin jirgin mara matuki da Amurka ta kai Baghdad ya kashe wani kwamandan wata kungiyar da ke samun goyon bayan Iran. Ga Muhammad Hafiz Baballe da fassarar rahoton babban wakiliyar muryar Amurka a Pentagon, Carla Babb.
Masu zaman makoki na cewa Allah mai girma, yayin jana'izar kwamandan kungiyar Hezbollah ta Kataib Hussein Muhammad Sabir Al-Sa'adi, wanda a kashe da daren ranar Laraba. Wani harin jirgi mara matuki da Amurka ta kai a wani titi mai cinkoson jama'a a Bagadaza. Tun a tsakiyar watan Oktoba bara, kungiyar Kataib Hezbollah mai samun goyon bayan Iran ke taka muhimmiyar rawa a raharan mayaka da ke kaiwa kan dakarun Amurka a Iraki, Siriya da Jordan, waɗanda suka raunata sama da mutane fararen hula 100 da kashe sojojin Amurka 3. General Dan Hawkinson, wanda shine kwamandan dakarun tsaron ƙasa na Amurka.
If you attack, if you hurt our people, we know who you are and we will find you.
Ya ce idan kuka kawo mana hari, kuka cutar da mutanenmu, mun san ku, kuma za mu neme ku, kuma za ku dandana kudar ku fiye da yadda kuka yi mana barna.
And there will be a bill to pay much greater than anything you inflict on us.
Bayan kwanaki uku ba tare da kai hari kan sansanonin Amurka ba, magoya bayan mayakan sun sha alwashin ɗaukar fansa kan kisan Al-Sa'adi. Sheikh Faisal Al-Sa'idi jagoran addini ne a Iraki.
Wa hadha al-ihtida' al-athim sawfa yuwajih min qibal al-qawa'id al-sha'biyya.
Ya ce wannan mummunan hari zai fuskanci martani daga kungiyoyin jama'a da kuma martani daga 'yan gwagwarmayar musulunci. Babu wata tattaunawa da Amurkawa, kuma babu mafita sai dai ta hanyar kai hari kan sansanonin waɗannan mutanen 'yan mamaya.
Wala yujad ai hal mahal hulul illa.
Fadar White House ta ce tana mutunta ɗuwaicin ƙasar Iraki gaba ɗaya, kuma tana ci gaba da kulla kyakkyawar alaƙa da gwamnatin Iraki. John Kirby, kakakin hukumar tsaron ƙasa ta Amurka.
But look, if there were no attacks on our troops.
Ya ce idan da ba a kai hari kan dakarunmu ba, waɗanda suke can bisa gayyatar gwamnatin Iraki, da ba a buƙatar kai hare-hare na ramuwar gayya.
Who are there at the invitation of the Iraqi government, there would be no need for retaliatory strikes.
Amurka dai ta zargi Iran da goyon bayan kungiyoyin mayaka, sai dai ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce babu wani ɗan ƙasar Iran da aka kashe a hare-haren da Amurka ta kai na baya-bayan nan.
Hafiz Baballe kenan ne karanto fassarar rahoton Carla Babb. To kada a sha'afa, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. Ga shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro,
wanda ni Hassan Maina kaina zan gabatar,
wanda a yau za mu duba irin tagomashin da rundunar sojojin saman Najeriya ke samu na ƙarin jiragen yaƙi na zamani 'yan yayi da sauran kayayyakin aiki. Da hakan ka iya sa ta zama rundunar sojojin sama mafi ƙarfi a baki ɗayan nahiyar Afirka kafin ƙarshen wannan shekara.
Abin da ya sa aka ce ana faɗi cewa a international community cewa kamun ƙarshen shekarar nan Nigerian Air Force za ta zama the most powerful air force a Africa. Abinda ake faɗawa kenan.
Jirgi ne da Turki suka yi shi, amma daga farko sun haɗin kai ne tsakanin Turki da Italiya. Italiya suna da wani jirgi da ake kira Augusta. To shi ne su kuma Turki suka ce suna so su yi wani wanda ya ɗanfi Augusta ɗin, amma su haɗa kai da wannan abin nan. So in ka duba duka shekarun shi yanzu rungu da shekara 9 kenan ana amfani da shi, kuma a yanzu kafin Najeriya ta fita ƙasashe biyu ne kaɗai suke amfani da jirgin.
Saboda abin da ya sa shi wannan yaƙi da ake ta sama shi ne kaɗai hanya da nake gani za a iya samun galaba da nasara akan 'yan ta'adda, 'yan Boko Haram, musamman da su 'yan wato bandits.
To madalla, a wannan mako mai ƙarewa ne rundunar mayakan saman Najeriya ta amshi ƙarin wasu jiragen yaƙi masu sukar ungulu samfurin T-129 attack helicopter, waɗanda shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da su a birnin Makodi, inda kuma ya sha alwashin yin duk wani abu mai yiwuwa domin aiki tukuru wurin magance matsalan tsaro. Shugaban Najeriya, wanda mataimakinsa Sanata Kashim Shettima ya wakilce shi yayin kaddamar da waɗannan jiragen yaƙi, ya ce samar da waɗannan jirage a halin yanzu na nuna zakuwar gwamnatinsa na ƙara tunkarar ƙalubalen tsaro gadan-gadan. Sanata Bola Ahmed Tinubu ya ce ya yi imanin waɗannan jiragen yaƙi za su taka rawa sosai wurin fuskantar sha'anin yaƙi da ta'addanci gadan-gadan a ciki da wajen Najeriya. A tattaunawar da ne da shi, kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya, Air Vice Marshal Edward Gabquet, ya shaida min cewar yanzu kam batun jiragen yaƙi abin tubarkalla.
Tun kamun wannan gwamnatin ma ta hau, Allah ya sa ana ta siyo mana sababbin jirage. In ka tuna shekara uku ne ko hudu da ya wuce aka siyo mana Super Tucano. To da wannan gwamnatin ma ta shigo daga June shekarar da ya wuce zuwa yau, mun karɓi sabon jirage guda biyar. Kuma muna jiran uba 45 ko? Aha, muna jiran 45 da za mu karba daga yanzu zuwa Disamba na wannan shekara. Akwai guda 12 helicopter guda 12 da za mu karba daga US, ana kiranta AH-1 Zulu attack helicopter. Sauran guda 4 daga Turkey, the TK-129 attack helicopter guda 2 sun iso. Sauran guda 4 akwai fighter aircraft guda 24 za mu karbi daga Italy. So akwai su daban-daban nan da can. So Allah ya da kamun kashe shekarar nan za mu kada inventory din mu. Abun da yasa aka ce ana faɗa cewa a international community cewa shine cewa kamun kashe shekarar nan Nigerian Air Force za ta zama the most powerful air force a Africa. Abinda ake fada kenan, kuma ba maganan banza bane, an samu da ake fada. Yanzu din da muke magana zan ga muka cewa akwai jiragen mu a sama suna ganin me ke faruwa kuina. Mutane suna magana don ba su san me ke faruwa bane, amma dai in kana bin labarin mu, kana bin abin da yake faruwa, za ka san cewa ana aiki sosai. Abinda yasa terrorists ba za su dauka machine me ake kiran shi babur daga Zamfara su fara yawo su shiga cikin Kaduna, yanzu suna je su yi kidnapping su dauki mutane nan a cikin.
Kaya maganar su Italy, su US, sauran su kamar daga Russia, famu sai jiragen da Russia su ma
Hassan Russia tuntuni da mun siye jiraga a wurin su. So muna aiki da su domin muna suna maintenance jirage muke da su yanzu, amma yanzu ba wani jirgin da aka siye daga Russia kamar MI 17 da MI-117 da ya crash in the other thing, duk wayannan daga Russia ne. So akwai jiragen da muke da shi, amma most times yanzu muna neman spare parts da maintenance su, amma mun dade muna aiki da su. Mu ba mu a duba, mu muna neman jiragen da za su yi mana aiki ne, ba wai za mu ce wai domin wannan kasar da wani, a'a, in za ka ba mu jigin da zai serving purpose din. Abinda federal government take mana kenan, kuma tana tabbatar cewa mu sai mun approving wannan abun kafa ja sai muna. Kuma abinda
jiragen yakin da yada a wannan mako shugaban Najeriya ya kaddamar da su, a cewar masanin tsaro group captain Sadiq Garba Shehu mai retire, za su taka rawa gaya wurin yaki da yan ta'adda da barayin daji.
Kana bugan jirgin kowane jirgi da aikin da yake yi, ce yasa babu jirgi daya wanda zai maka aiki gaba ɗaya kowane iri. Ce yasa za ka ga yau a sai wannan, wasu su tambaya cewa an sai Tucano ne yasa kuma ake sayan wani. To gaskiya jirgi kullum ina bada example cewa kamar mace ne wanda mijinta yana da hali, in ka shiga kitchen dinta zaka ga wuka kala-kala wurin guda 16. Kowane wukan nan a lamarin Bature akwai abin da za a yi, kone yankan kashi akwai na yankan tsoka. To haka jirgi yake. Shi wannan jirgi T-129 attack jirgi ne da Turkey suka yi shi, amma daga farko sun haɗin kai ne tsakanin Turkey da Italiya. Italiya suna da wani jirgi da ake kira Augusta. To shine su kuma Turkey suka ce suna so su yi wani wanda ya danfa Augusta din, amma su haɗa kai da wannan abin din. So jirgi ne wanda yake za a yi amfani da shi a wurin ban san abin zan ce ba, reconnaissance kamar a je ana son a tabbatar da wani labari yana wannan aiki. Sannan kuma zai iya haka directly ya harbi wani abu wanda yake ƙasa, kaga abin da yake amfani da shi. Yana amfani da machine gun Canon wadda take da kaurin 20mm, tana daukan kuma harsashe wurin guda 500, sannan kuma zai daukan missile, wato makami mai linzami, zai kuma daukan rocket. To a takaice dai abinda zake maka wannan shine zai maka wannan bincike armed reconnaissance, sannan kuma zai iya attack daga sama zuwa kasa. Amma wani bambanci da yake da shi kamar idan ce ko wani jirgi kala ne, shi wannan jirgin an yi shi ne don a yi amfani da shi a kasashe wanda yake suna da zafin yanayi, wato high temperature kamar mu nan Najeriya. To kaji abinda ake cike dan kuma injin yake da shi guda biyu, yana kuma da wurin zama guda biyu, ɗaya kan ɗaya wanda yake za a iya abin, sannan kuma za a yi amfani da shi a kowane yanayi, ana ruwa ne, ana hadari ne, sannan amfani ce kaji abinda wannan jirgin yake ciki. Kuma an yi shi ne, an fara yin shi ne a shekara, gaskiya bai dade ba, bai dade ba kasuwa, jirgi ne da aka fara yin shi a 2014. So in ka duba duka shekarun shi yanzu wurin guda shekara 9 kenan ana amfani da shi, kuma a yanzu kafin Najeriya ta fiya kasashe biyu ne kaɗai suke amfani da jirgin, suke jirgin da Philippines. Yanzu Najeriya ta zama ita ce ƙasa ta uku da take amfani da shi.
Cikin dai jiragen da sojojin saman Najeriya ke jiran amsa daga kasashen waje, har da ƙarin wasu guda 12 daga Amurka. Jiragen kuma da masanin tsaro Dr. Abubakar Muhammad Sani ke cewar faduwa ne ya zo dab da zama.
Wannan labari na cewa Najeriya za ta sayi kira jirgi AH-2IZ Viper Attack guda kusan 12 da makamancinsu, gaskiya labari ne mai kyau. Dama kuma ai tun ina ganin 2022 American ta ba da izini cewa Najeriya za ta iya sayen wa'annan jirage da helikoftoci da dai sauransu, don a taimaka a ga an yi nasara a kan yaki da 'yan ta'adda da bandit da makamancinsu. Kuma maganar gaskiya, dama mun sha faɗa a kan cewa dole ne a sayi kayan yaƙi wa sojoji, sojojin ƙasa da na ruwa da na sama. Saboda maganar gaskiya, ai yanzu in ka duba ba African ƙasashe kaman a ce Egypt da Algeria da ma South Africa suna gaban Najeriya idan an zo ta makamai na kayan yaƙi. A gane ko? Wato kaman a ce Najeriya tana da population ɗin kusan mutum miliyan 220, amma kuma a zo a ce ƙarfin sojan Najeriya bai kai na kaman Egypt ko South Africa ko Algeria ba. Aga kuma Najeriya population ɗinta da challenges Najeriya take fuskanta ya ninka nasu kusan su uku ko su hudu. To wannan kayan yaki ni na gani abu ne wanda aka yi ya dace, kuma kamata a ƙara budgetin irin wa'annan kuɗi wa sojoji don a samu kayan yaki isassu. Saboda abin da ya sa shi wannan yaki da ake ta sama shi ne kaɗai hanya da nake gani za a iya samun galaba da nasara akan 'yan ta'adda, 'yan Boko Haram, musamman da su 'yan wato bandits. Idan su sojoji da suke amfani da kayan yaki ta sama, wato helicopter da jirage, in suka samu suka yi musu wuta ta sama, shi ne su sojojin ƙasa za su iya shiga da kafa su je su ƙarasar da aikin. So gaskiya wannan abu ne da ya dace, kuma gaskiya yana da.
Shi ma Hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman Najeriya, Win Commander Musa Isa Salman, na mai cewar da wannan ƙarin jirage da aka samu, sha'anin tsaro a Najeriya tabbas zai inganta.
Sanda Najeriya ta fara wannan yakin, ba mu da isassun jiragen da ya kamata a yi wa'innan yakin da su, wato irin jiragen masu sauka angulu kenan. Domin shi irin wannan yakin sunkuru da sauransu ba jirage ba ne masu sauri ko kuma fast attack ake magana, ko kuma fighter jets da sauransu. Amma lokacin da aka fara yakin nan, yawancin jiragen da muke da su kenan. To shi wannan yakin sunkuru ba irin wa'annan jiragen ake amfani da su ba irin wa'annan makama ake amfani da su ba. To saboda idan muka ji cewa Najeriya na son ta samu irin wa'annan, to which means an gano ga abubuwan da ake ya kamata a amfani da su, kuma an kabe hanyar da za a samu a yi amfani da wa'annan. Saboda haka labarin cewa za a sayi wa'annan jiragen abun murna ne, abun mai fatan cewa ya zo jiya ma ba ma yau ba, abun cewa mu yi fatan cewa a kawo su yanzu, abun mu yi fatan cewa a koyar ma pilots ɗinmu ko kuma masu tuka wa'annan jirage yadda za a amfani da shi saboda a samu maximum effect.
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa, idan Allah ya kai mu, za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shi ne wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
A gaida Hassan Maina kaina, to masu sauraro sai a mana hafuwa, ba za mu samu daman kawo muku labarai a takaice ba. A nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau. Sai kuma zuwa gobe da safin ku idan Allah mai kowa mai komai raya, mu ajiye wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Zahra Aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni, Fiona Wamai nan Dudu da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Bill Andrade. Ni Aisha Mu'azu nake cewa a kwana lafiya, ma'assalam.